بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس 28 ga watan Juma'adul Ula, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417, wanda ya daidai da 10 ga watan October 1996. Ash-Sheikhul Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Allah ya ji kanshi da mahaifan shi da sauran musulmi baki daya, yace wa nu'minu bi azabil qabri, mu musulmi ahlus sunna mun yi imani cewa azabul qabri gaskiya ce, za ta tabbata ga kafirai da munafikai da fasikai da fajirai. Amma dangane da fasikan musulmi da fajirai, to yana cikin aqidar mu ta ahlus sunna cewa Allah zai yi musu azaba a kabari in ya so, in kuma ya so ya yafe musu sai ya yafe musu, saboda basu mutu akan kafirci ba. Amma duk wanda ya mutu akan kafirci ko shirka ko munafunci ko zindikanci, wannan za a fare mishi azaba tun daga kabari. Wannan aqidar mu kenan. Amma musulmin da ya mutu yana shan giya ko yana zina ko yana gulma ko yana yin wasu al'amura waɗanda sun kai matsayin manya-manyan alkaba'i, ma'ana manya-manyan kaba'ira, amma ba su kai shi ga shirka ba ko munafunci ko kafirci ko zindiƙanci, to in ya mutu akan waɗannan irin laifuffuka, idan Allah ya so ya gafarta mishi, zai gafarta mishi, don haka sai ya kyale shi tun daga kabari, ba zai mishi azaba ba. In kuma Allah bai nufa ba, sai ya fara ɗanɗana mishi azaba tun a cikin kabari. Ranar gobe kiyama, in Allah ya nufe shi da gafara ya gafarta mishi, in Allah bai nufe shi da gafara ba, ya sake ɗanɗana mishi azaba zuwa wani lokaci, Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi daga cikin wuta kai tsaye, ko kuma ya fitar da shi ta hanyar ceton Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko ta hanyar ceton wani annabi cikin annabawa, ko wani bawa cikin bayan Allah, ko wani wali cikin waliyan Allah, ko kuma Allah ya baiwa Al-Qur'ani damar ya ceci wannan mutumi, ko kuma azumi, ko kuma wani cikin mala'ikun Allah, Allah ya bashi izini da dama akan ya ceci wannan bawan Allah, saboda bai mutu akan kafirci ba. Wannan aqidar mu kenan dangane da al'amarin da ya shafi azabar kabari, cewa azabar kabari din gaskiya ce. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, kada a manta, anan yana jero aqidojin mu ne kadan kadan a dunkule, zai zo zai ware wurare daya bayan daya yayi sharhin su. Ko da yake akwai wasu mas'aloli waɗanda bai yi cikakken sharhi akan su ba, to in muka zo kansu shine zamu tsaya sai mu sharhi, kamar yadda muka fara a makon da ya wuce. Wa bil haudi, mun yi imani da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana nan da tafki. Wannan tafki nashi a wajen aljanna yake tun kafin aje aljanna, ma'ana a mahshar yake, a filin tashin alkiyama yake. Wannan tafki ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wanda duk ya sha ruwan wannan tafki har abadan abidina ba zai sake jin kishi ba. Sa'annan muka sake jin ma'aiki ya faɗi fadin wannan tafki cewa gwargwadon shi kamar daga Madina ne zuwa San'a, wata riwaya ya ce kamar daga ainihin birnin Makka zuwa Iliya Baitul Maqdisi. To haka riwayoyi suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daban-daban waɗanda ainihin suke bayani akan faɗi da kuma girman tafkin nashi. A gwargwadon kofunan wannan tafki, gwargwadon yawan taurarin sama, zaƙin shi ya fi zuma zaƙi, farin shi ya fi nono fari, haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labarin shi. Wanda duk yake bid'a ba zai je wannan tafki ba balle ya sha ruwan wannan tafki. Waɗanda za su sha wannan tafki su ne masu bin sunnan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sa'annan kuma waɗanda za su fara gangara wannan tafki su ne talakawa daga cikin muhajirai, waɗanda yake saboda talauci in sun nemi auren kyawawan mata ma ba a aurar musu. Duk mun zo mun yi sharhin waɗannan abubuwa a makon da ya gabata. To a yau shine malam yace wa nu'minu bi azabil qabri wa bil haudi, mun yadda azabar kabari gaskiya ce, mun yadda kuma tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaskiya ne, kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya shayar da mu wannan tafki dan girman alqur'ani. Wa annal mizana haqqun, mun yadda cewa mizani dake gwajin ayyukan bayin Allah gaskiya ne, saboda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da al-Imam Ahmad da al-Imam Tirmidhi da Hakim suka ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace a ranar alkiyama Allah zai ainihin kira sunan wani bawa daga cikin bayin shi a cikin dukkan halittu tun daga na farko har na ƙarshe, a ware shi a kira sunan shi kuma a tsamo shi a jama'a kowa ya gan shi, sai a nuna mishi littafi tari mujalladi mujalladi har 99 duk kayan zunubai ne a ciki kawai. Kowane mujalladi ɗaya manzon Allah ya ce tsawon shi da fadin shi iya kallanka, to akwai guda 99 cike suke da rubutu kawai na zunuban shi, babu aikin alheri ko kwaya ɗaya a ciki. Sai Allah madaukakin sarki ya nuna mishi ya ce, ya kai wannan bawa na waɗannan duk zunubanka ne aka rubuta, kana musu wani abu daga ciki? Sai ya ce, ba na musu ya Allah. To kana da wani uzuri da zaka kara kanka? Ya ce, ba ni da uzuri ko kwaya ɗaya. To kana da lada ko da kwaya ɗaya wanda zaka kafa hujja da shi Allah ya maka rahama? Ya ce, ba ni da shi. Allah ya ce, a kana nan da shi, ai a yau ba za a zalunce ka ba. Dama farkon tashin kiyama ana yi sai a ce la zulmal yauma, yau ba zalunci. Sai a jawo wata ƴar takarda haka rubuce da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai a ce ka taɓa faɗan wannan kalmar, kana mai sana da ma'anarta, ka yi aiki da abin da take hukuntawa, kuma tsakaninka da Allah ka faɗi ba don ka ɓata ran wani ba, ba don ka ci mutuncin wani ba, ba don riya ba. Wannan kalmar la ilaha illallah sai a ɗauke ta sai a ɗora ta a tafin mizani na dama, sai a ɗauko waɗancan mujalladai guda 99 masu ɗauke da manya-manyan zunuban shi a jiki, sai a ɗora su akan wancan tafi guda kuma na hagu. Wannan ɗan takarda, wannan ɗan kwali da yake ɗauke da la ilaha illallah, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce sai nauyin shi sai ya rinjaye duk wancan na zunuban, sai Allah ya ce ka tafi aljanna. Mun fahimci wannan ko? To a cikin wannan hadisin akwai ilmomi da yawa, amma babban abu mafi muhimmanci da muke son mu cire ashe mizani gaskiya ne akwai shi. Mun fahimci wannan ko? Kuma wannan ya nuna falalar ka san la ilaha illallah, ka san ma'anarta, kai aiki da abin da take hukuntawa, fadarta kawai ba zai isar maka ba. Ka karanta littafin Taysirul Aziz Al-Hamid da kuma ainihin littafin Qurratu Uyunil Muwahhidin da littafin Fathul Majid. Sa'annan akwai littattafai waɗanda aka rubuta akan la ilaha illallah, littafi na kurkusa wanda aka rubuta wanda ya sharhin duk abin da ake so game da la ilaha illallah, wajen li'irabinta ne a lughal arabiyya, ma'anarta ne a wurin malaman aqida ta salaf. Sai ka samu littafin Ad-Doktor Sheikh Ahmad Muhammad Ibn Ibrahim na Jami'ar Ahmad, na Jami'ar Bayero ta Kano. Duk abin da kake bukata game da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin wannan littafi. Sunan littafin Kalimatut Taqwa. Mun fahimci wannan da kyau ko? To dan haka mizani din nan to gaskiya ne, mun yarda da shi, yana cikin aqidar mu. Mun fahimci wannan ko? Dan haka malam ya ce wa annal mizana haqqun, kuma mizani gaskiya ne, mun yarda da shi. Was sirata haqqun, sirati ma gaskiya ne. الامام الحاكم ده بيهقي سرويته حديثي صحيح دغا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكي سراتي ذا ازو ذا ادورا شي اكن جهنم ان اكا دورا شي اكن جهنم كيفين شي كمك كيفين تكودي sannan a cikin duhun jahannama abin da zai taimake ka ka iya ganin shi ka samu ka ketare shine ayyukanka na alkhairi wani gaba ɗayan jikin shi zai ainihin kama da haske sai ya haskake mai sai ya ganshi kuma sai Allah ya ƙetarar da shi wani kamar wulƙatawar walƙiya wani kuma kamar ingarman doki wani kuma ya zo ya wuce cikin sassarfa wani ya zo ya wuce da rarrafe wani ya zo ya wuce yana tafiya ya tsanshi kawai babba kwaya ɗaya shine da hasken a jiki da haka zai samu ya ƙetara sai a zo ana godiya mun gode wa Allah da Allah ya ƙetarar da mu. To hadisi ya tabbata akan haka cewa sirati din gaskiya ne, sa'annan kuma babu wani kowane ne shi sai ya ƙetare ta kan sirati din. A ƙarƙashin haka aka fassara ainihin fassara sahihiya ta waccan aya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika kana ala rabbika hatman maqdiya, babu wani cikin halittar Allah baki daya mutum ne ko aljan sai sun ƙetara sai ya ƙetara ta kan wannan ainihin wuta ta jahannama ta kan sirati kenan. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wannan abu tabbas lallai ne wannan zai faru, Allah ya riga ya kaddara haka. To amma sai Allah ya ce summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiya, masu tsoron Allah sai a ƙetarar da su, azzalimai kuma sai a bar su a gugurfane a cikin wutar jahannama. To wannan sirati din mutumin kirki ne kai ko mutumin banza ko wani iri ne kai sai ka bi ta kanshi amma wani zai bi ta kanshi ma bai san ya bi ta kanshi ba saboda Allah zai kinake shi ya ketare shi kiftawa kamar alimin walqiya Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin wadanda suka fi dacewa wal ba'sa ba'da al maut haqqun sa'annan ta yadda matattu bayan sun mutu gaskiya ne wannan yana cikin aqidar mu Allah yake za amal ladina kafaru allan yub'asu kafirai suka ce wai ba za a tashe su ba kaga hikima alqur'ani sai alqur'ani yake allan yub'asu allan yub'asu in baka san balaga da ijazul qur'ani ba za ka iya fassara wannan wuri wa bahaushe dadi ba sai ka zo sai ka ce bahaushe wai don Allah da yake bada labarin da yadda da magana ba sai za a yace za amal ladina kafaru allan yub'asu wai kafirai suka ce wai ba za a tashe su ba kaga Allah bai yadda da magana ba kenan za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala kace musu a ƙarya kuke la tub'athunna wallahi sai an tashe ku wa rabbi qul bala wa rabbi Allah yake kace na rantsa da ubangiji na sai an tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltum duk abin da kuka aikata sai an ba ku labari wa zalika 'ala allahi yasir wannan abu ne wanda yake mai sauki a wurin Allah ko shine wani kafiri ya riko kashi yayi fari kwal yazo ya jefar da wannan kashi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man yuhil idama wa hiya ramin irin bakan maganan nan da ainihin kafirai suke wane ne ya isa ya tashi wannan kashi gashi ya kode ya zama fari sal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne yake mishi ramuwa ko wani malami zaka iya wa'azi kai mishi raddi in ga dama ya rama ko kuma ya kyale ka ka tafi a tutar iska amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ka tabo shi Allah ne zai dau nauyin yawa abin shi raddi saboda haka da suka zo suka yi manzon Allah wannan bakar magana za'ama alladhina kafaru qul man yuhyi al-idama wa hiya ramin sai Allah yake qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra Allah da ya kaji halittar kashi din tun farko yana da ikon kuma ya dawo ya saki ainihin wato tayar da shi kirkiro halittar da yi wuya ba sai mai da abin reborin shi ne zai mishi wuya a dawo da abin yadda yake ai wannan mai sauki ne mun fahimci wannan ko to lalle yana cikin aqidar mu cewa bayan mutum ya mutu za a tayar da shi wannan tayarwa kuma gaskiya ce qur'ani ya tabbatar da wannan hadisi sun tabbatar da wannan ijma'i ya tabbatar da wannan shi yasa waɗannan na daga cikin abubuwan da babu sabani a tsakanin musulmi duk wanda kaje yayi sabani akan wannan kai tsaye da ijma'in musulmi shi kafiri ne dan babu wani musulmi da zai ce shi ba za a tayar da shi ba kafirai ne suke da wannan aqidar shi yasa aka samu Abdurrahman dan gidan sayyidina Abubakar Allah ya kara musu yarda kafin ya musulunta haka al'amarin yake fa sai ka zama kafir kowa zama mutumin kirki cikin halittar nan bayan annabin Allah kamar sayyidina Abubakar amma sai Allah ya baka dakan gararre Abdurrahman dan gidan sayyidina Abubakar Siddiq kafin ya musulunta tantagariyar kafiri ne kuma mai taurin kai da tsiwa yazo ya samu sayyidina Abubakar Abubakar ya zaunar da shi ya mai wa'azi ya mai wa'azi ya mai wa'azi ya gaya wa sayyidina Abubakar bakar magana Abubakar ya rasa yadda zai da shi karshe kawai sai wannan yaro ya bude baki yace wa uban kai da kake cewa in ban yi imani da addinin ku ba za a tashe ni ayi min azaba wa kad khalatil qurun min qabli duk mutanen da suka wuce ba a tashe su ba sai a kaina ni Abdurrahman za a fara kaji bakar magana wai duk waɗanda suka wuce da can ba a tashe su an musu azaba ba sai akan shi za a fara to shine Allah madaukakin sarki yace wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma wanda duk yake cewa uwarshi da uban shi Allah wa daran ku kai can ku uffin kash ka wannan fadar kalmar kawai saban Allah ne uffin lakuma hata idanani an ukhrija yanzu nan wai alƙawari kuke mun kuna cewa wai in ban yi imani ba za a fitar da ni za a yi min azaba wa qad khalatil qurun min qabli bayan halittu sun wuce da yawa kafin ni wa huma yastaghisanillah iyayen nashi da sayyidina Abubakar da ummu ruman uwarshi kenan su ko suna bautawa Allah suna neman agaji a wurin Allah Allah ka agaje mu wannan daya musulunta ka gani su mutanen kirki ne amma shi kuma gashi ya zama wani iri shine Allah ya ce wa huma yastaghisanillah wailaka Allah wa daranka amin kai sauri kai imani inna wa'adallahi haqq alqawrin Allah gaskiya ne fa yaqulu ma hadha illa ifkun qadim wannan ƙarya ce ta tsuniya ce ta mutanen da kawai to amma ƙarshe Allah ya taimaka bayan an yakin Badar Allah madaukakin sarki ya mishi gamdakatar yazo ya musulunta har aka wayi gari magojin Abdurrahman shine magojin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya goje bakin shi na ƙarshe daga nan ya mutu. Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Al-Imam al-Bukhari yarwaito hadisi Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana rungume a tsakanin hannayenta da cinyoyinta bai da lafiya, idanuwan shi sun kakkafe yana kallon sama, yana Allahumma ila ar-rafiq al-a'la, ya Allah na zabi in koma wurinka, ya Allah na zabi in koma wurinka, saboda Allah ya bashi zabi ne, ka zauna nan duniya ka fi so ko ka taho wurina. Sai ma'aiki yace ya Allah na zabi in koma wurinka. Ma'aiki yana fadar wannan kalma sai ga Abdurrahman ya shigo da magogi ya shigo ya gaida Annabi lokacin ya musulunta. Sai Annabi ya kwallara wannan magogi ido, sai Aisha ta fahimci ma'aiki yana son wannan magogi ne, amma Allah bai bashi damar ya iya bude baki ya fadi ba, kaga mutuwa kenan. To shine Aisha sai ta ce wa Annabi kana bukata ne sai ya nuni da ka, yace eh da ka ya nuni. Sai ta karba sai ta balla biyu, da ta balla biyu sai ta karba ta tauna ta tauna ta tauna, sai ta ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya goge ainihin bakin shi, yana goge bakin shi sai ya aje wannan aswaki, sai Allah ya zara ran shi. Dan Allah gidan Sayyidina Abubakar sun samu daraja ko ba su samu ba? Yar Abubakar ita ke runguma da Annabi sallallahu alaihi wasallama har Annabi Allah ya dauki ran shi. Dan Abubakar Abdurrahman shine ya dauki magogin shi ya bai manzon Allah ya goge baki. Dangin gidan zuriya Abubakar sun samu daraja ko ba su samu ba? To shi yasa cikin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki yace la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Wannan kazafi da aka yi wa Aisha, kar ku dauka sharri aka yi muku ku mutan gidan Abubakar, daraja ce kuka samu, tunda har kiyama ta tashi Allah ya saukar da ayoyi guda goma yana barrantar da yar gidanku cewa mutuniyar kirki ce, kuma ta samu darajar da ita duk matan Annabi ba su samu ba, ta samu darajar da duk wata ɗaya da za a haifa har duniya ta tashi kuma ba za ta samu ba. Dan duk wanda kai wa kazafi cewa kaza tayi zina, gaya shine me bulala 80, amma Aisha in kace tayi zina wannan ba wata bulala, kai tsaye you are sentenced to death, kashe ka kawai za a yi, ba ka tuba ba wani abu kawai, saboda ka karyata Alkur'ani ne kai tsaye. Kuma Aisha ba ta da rai balle ta ce ta yafe maka, dan haka a wurin musulunci sai a kashe ka kaulan wahidan. Ta samu daraja ko ba ta samu ba? To wannan shine, to dan haka wajibi ne kai imani da cewa in an mutu za a tashi. Dan haka Sayyidina Ali ya ce walau anna idza mutna bu'ithna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mutna bu'ithna wa nas'alu 'indaha an kulli shay'in. Yace da a ce in mun mutu za a kyale mu bi kasa, da abin ya zama da sauki, da mutuwa ta zama hutu. Yace amma in muka mutu ba za a kyale mu ba, za a tashe mu. Dan aka tashe mu daga tashi za a ce a wuce aljanna, da abin ya zama da sauki. Yace amma kuma in aka tashe mutum ba za a kyale mu ba, sai an yi maka hisabi kafin kafafuwanka su matsa daga inda ka tashi din nan, sai an yi maka tambayoyi tukuna daga nan ko wuta ko aljanna. To shi yasa ta yadda matattu bayan mutuwa gaskiya ne. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? Allah ya shiryar da mu. Wa anna Allah azza wa jalla yuqifu al-ibada fil mawqif wa yuhasibu al-mu'minina. Kuma yana cikin aqidar mu ahlus sunna cewa Allah ne buwaya da daukaka, zai tsaye da bayan Allah fil mawqifi a filin ainihin tashin al-qiyama, wa yuhasibu al-mu'minina kuma zai wa mu'minai hisabi. To me yasa al-imamu Abul Hasan al-Ash'ari ya ware mu'minai yace Allah zai wa mu'minai hisabi? Saboda dangane da al'amarin hisabi, Bukhari ya ruwaito hadisi sahihi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk wanda aka yi mishi hisabi ya shiga uku. Sai Aisha ta ce ya manzon Allah, ba Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi? To hikimar da ta sa al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari ya ware wannan ainihin mu'minai da cewa Allah zai musu hisabi shine wannan hadisi na Bukhari. Aisha ta ce ba Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, wanda duk aka bashi littafin shi da dama to za a yi mai hisabi mai sauki ba? Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ai wannan ma'ana gifta mutane ne, kawo mutane gaban Allah shi ake nufi. Amma in aka ce za a yi maka hisabi ɗaya bayan ɗaya akan ayyukanka, to ba za ka haye ba. To saboda haka ƙa'ida a wurin malaman ahlus sunna shine wanda duk ka ji ainihin wato an tsaya an yi mishi hisabi ɗaya bayan ɗaya, to Allah madaukakin sarki bai nufe shi da rahama bane kai tsaye. Don haka za a bi shi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya, to sai ainihin a kai shi wuta a yi mishi azaba gwargwadon zurban shi. Amma mu'minai hisaban yasira shine nan malam yake ishara gare shi. shine Imam Tirmidhi ya ruwaito sai Allah madaukakin sarki ya kira ka yace kaga zanubanka kaga zanubanka kaga zanubanka amma duk gaba ɗaya na suturta maka na yafe maka a tafi a kai ka aljanna to wannan shine ma'anar hisaban yasira to ya ta wace hanya zakai ka samu hisaban yasira to akwai hanyoyi biyu duk wanda yake san ranar alkiyama Allah ya rufa mai asiri ba ya mai bincike ba sai ya karkada kunnen shi aji na farko bin sunna a nan duniya duk abin da aka ce maka kada ka ja ka cije da an ce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya inganta sai ka mika kai na biyu duk sallar da ka zo zaka ainihin gidab da sallamarta sallar farilla ce ko ta nafila sai kai addu'a addu'a Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira ko kai so daya ko kai so uku ko kai so bakwai ko ka kai zuwa so goma wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana nan a cikin littafin sifatus sala na al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kawo shi a ƙarshen wannan littafi nashi dan haka sai kai kokari kaji iyakar abin da ake so kenan amma in ba kai dauriya ba da wahala shedan bai haramta maka wannan falalar ba sai shedan ya kawo maka shakka a zuciya dan menene za a ce kaza dan menene za a ce kaza dan kai jayayyar sunna din nan ranar alkiyama wai ya zama ko dai baka dawwama a wuta ba dai kun dan zauna wani dan lokaci kai da iblis sannan in kana bin sunna din kuma sai ke zama sallar taka akwai huduri a ciki kana yin ta kana sane da abin da kake yi don in ba haka ba sai ka zo har kai sallamar sallah kuma baka yi wannan addu'ar ba to sai ka kiyaye waɗannan abubuwan da kyau Allahumma hasibni hisaban yasira to shine mallan yake cewa ma'anarta wannan shine ya Allah kai min hisabi mai sauki ya Allah kai min hisabi mai sauki shine mallan yake cewa wa anna Allah azza wa jalla yuqifu al-ibada fil mawqifi wa yuhasibu al-mu'minina Allah madaukakin sarki ne buwaya da daukaka zai tsaida bayan shi a filin tashin alkiyama kuma zai wa mu'minai hisabi hisabi mai sauki wa anna al-imana qawlun wa amalun yana cikin aqidar mu mu ahlus sunna cewa imani qawlun ana fadar shi da baka sai ka faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi furci da dukkan rukunai imani din nan imani da Allah da manzannin Allah da littafan Allah da ranar lahira da kaddara da duk waɗannan rukunai na imani sai ka faɗe su da bakinka sannan wa amalun kuma sai ka yi aikin imani a aikace mun gane wannan ko kamar me kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar hajji to in ka fahimci bayanin da nake yi maka sai ka fahimci ashe imani ya kasu kashi biyu dangane da wannan magana da muke yi akwai bangarorin imani wanda abinda ake so bakinka ya furci da shi zuciyarka ta kudurce bangare na farko kenan bangare na biyu kuma bayan bakinka ya fadi zuciyarka ta kudurce din to sai a samu gabobinka suna aikatawa to a karkashin haka Imam al-Bukhari ya kasabta littafin shi farko sahih al-Bukhari sai kawo kitabul imani abin da yake nufi da kitabul imani shine imani bangaren ayyuka dan haka sai ka ji ya ce maka ka tashi kai ibada da daddare cikin azumi aiki ne na imani zakka aiki ne na imani ka game da dan uwanka musulmi kai mai sallama aiki ne na imani waɗannan ayyukan imani kenan Bukhari ya lissafo in ka tafi ƙarshen Bukhari kuma littafi na ƙarshe cikin sahih al-Bukhari kitabut tauhid shi kuma littafin tauhidi to shi kuma aqida yake gaya maka abubuwan da harshen ka zai fadi da wanda zuciyarka za ta kudurce sannan yazo yana raddi ga jahmiya da mu'tazila da qadariya da ƴan shi'a da dukkan sauran fatattu a cikin wannan kitabut tauhid idan baka yi wa sahih al-Bukhari wannan fahimtar ba ba za ka taba fahimtar cewa Bukhari ya karantar da aqidar salaf a cikin littafin shi ba sai ka rinka ganin kamar Bukhari littafi ne na fiqhun hadisi kawai Bukhari littafi ne al-jami'us sahih matattara ingantattun hadisai ne game da rayuwa da ayyukan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma bayani akan zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana Bukhari akwai komai a cikin shi kenan abinda ake son a nuna maka kenan mun fahimci wannan ko inma yana ka abubuwa a takaice ne don haka ya sanya littafin nashi al-jami'us sahih al-mukhtasar min ayyamir rasul sallallahu alaihi wa sallama wa af'alihi ma'ana matattara ce ta ingantattun hadisai amma a takaice masu bayani game da rayuwa da zamani da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama guda haka mallan yace imani sai an fade shi da baki sai an aikata shi a aikace dan haka dan kawai ka fadi kalmar shahada baka ayyukan imani da na musulunci da saura dan a aikace zaka yi ayyuka na imani ko kuma na musulunci bakinka bai faɗi la ilaha illallah ba da saura. Dan haka wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama suna zaune da daddare shi da Aisha suna hira, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace kin ga Abu Ragal wannan dan wuta ne? Aisha tace ya manzon Allah yana yin kaza a jahiliya, yana sadar da zumunci, yana kai wa alhazai abinci, yana kaza yana kaza. Ma'aiki yace ai tun da yake bai taba cewa ya Allah na tuba ka yafe mini ba, kuma gashi yana shirka, ma'ana bai tuba ba, duk wannan aikin da yake yi aikin banza ne, ba zai amfane shi ba a ranar alkiyama. Wani mutum yazo yace ya manzon Allah mahaifina ya rasu a jahiliya, yana sadar da zumunci, yana kaza yana kaza, yanzu wannan mahaifina wa yana aljanna? Sai ma'aiki yace da a ce babanka ya tabbatar da kalimar la ilaha illallah to da ya samu aljanna, amma tunda bai tabbatar ba waɗannan abubuwa ba za su amfane shi ya samu aljanna ba. Waɗannan hadisai suna nan a cikin sahih Muslim, a muqaddima ta sahih Muslim, farko farko daga cikin kitabul iman. To dan haka yana cikin aqidar mu cewa imani sai an fade shi da baka, kuma sai an aikata shi da gabobi, domin akwai cikin batattu murji'a da mu'tazila su da suke cewa a'a in ka fadi imani da bakinka kawai ya isar, wasu kuma suka ce in dai kai ayyukan imani kawai ya isar ko baka furci da ainihin bakinka ba. A karkashin haka zaka samu yan bid'a cikin yan shi'a da wasu batattu suna tabbatar da cewa Abu Talibin wai ya mutu musulmi ne, dalili wai saboda waɗannan ayyuka na gargari da suka ga yana yi. Ai duk da waɗannan ayyuka na gargari da yake yi bai taɓa buɗe baki ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba a rayuwar shi. Ƙarshen rayuwar shi annabi yazo yana dora mishi wannan kalma kuma yake faɗe ta. Dan haka yana cikin aqidar mu ahli sunna cewa Abu Talibin mahaifin sayyidina Ali wanda yake kawun annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin aqidar mu cewa shi dan wuta ne. Idan baka yarda da cewa shi dan wuta bane to baka zama ahli sunna ba. Dalili shine hadisi yazo sahihi cikin sahihi Muslim, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira ya tambaye shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu Abu Talib yana ina? Ma'aiki yace dama na yi tsammanin ba wanda zai mun tambaya irin wannan sai kai, ma'ana Abu Talibin ayyukan da ya rinka maka na taimakonka na kare ka ba su amfane shi? Ma'aiki yace a'a, Allah ya nuna min shi a tsakiyar wuta, Allah ya nemi shi azaba, Allah ya bani izinin in cece shi in kamo hannun shi in aje shi a gefen wuta. Aka aje shi gefen wuta sai aka sanya mishi slippers takalma kananan haka a gefen wuta. Waɗannan takalma na wuta ne su kaɗai ne azabar da ake mishi, amma saboda bala'in su kwakwalwar shi ta narke tana ta farfasa, to shine mafi saukin shan azaba na wuta. Abin da yasa ba za a cire shi daga wuta ba saboda bai faɗi la ilaha illallah ba, amma kaga yayi ta ayyukan alheri, yayi ta taimaka annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa da gina masallacinka da duk wani aikin alheri da zaka yi, asibiti ne, ruwan randa zaka zuba, tabarmi zaka siya, duk abin da zaka yi wa addinin musulunci wallahi alazim kai kokarin ka ga imaninka ya gyaru. In ba haka ba duk waɗannan abubuwan ranar alkiyama sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, sai an tattaro maka kana zazzara ido kana ga zaka kai ka aljanna. Sai ya ce ai ba aqida ta gari, ai watsar da ayyukan naka su bi iska, kai kuma a tunkuɗa ƙiyarka ka tafi wuta. Dan haka wallahi duk inda aqida take tafi komai muhimmanci, ka je ka tabbatar da zaka ta gyaru. Duk wanda zai ruɗe ka ka koyi larabci ka koyi mai, duk wannan baki ɗaya yana biye da aqida ne, aqida ita ce a gaba. Matukar baka da aqida to duk iliminka ba zai baiwa musulmi sha'awa ba. Allah ya shiryar da mu. To shine sai ainihin malamin ya ci gaba da cewa wa annal imana qaulun wa amalun, imani fade ne da baka kuma aiki ne da gabobi. Yazidu, imani yana karuwa saboda karuwar ayyukan alheri. Idan kana yin ayyuka na alheri to imaninka yana ainihin da power, yana da karfi. In ka kara daukakawa wajen ayyuka na alheri imaninka zai ƙara ainihin yin sama. Mun fahimci wannan da kyau ko? Idan ka rage wajen yin ayyuka na alheri sai imaninka ya ƙasa. To haka al'amarin yake, dan haka malam yake cewa yazidu wa yanqusu, imani din nan yana raguwa, yana ƙaruwa kuma yana raguwa. Idan ainihin imaninka na da ƙarfi matuƙa sai ainihin imaninka ya ayyukanka na alheri suna da ƙarfi sai imaninka ya sama, ayyukanka na alheri in suka yi ƙasa sai imaninka shi ma sai ainihin yayi ƙasa. Sai malam yace wa nusallimur riwayati sahiha, mu ahli sunna muna sallama muna mika ainihin ar-riwayati sahihata, riwayoyi ingantattu fi zalika ar-rasulillah sallallahu alaihi wa sallama, riwayoyin da suka zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to muna danganta su muna yadda da su waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. to wa nusallim ar-riwayat as-sahihah fi dhalika ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama allati rawaha as-siqatu adlun an adlin hatta tantahi ar-riwayatu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama yace muna sallama wa riwayoyi ingantattu wadanda suka zo game da cewa imani fade ne da baka aiki ne da gabobi yana karuwa yana raguwa duk riwayoyin da suke ingantattu akan haka wadanda suka zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama allati rawaha as-siqatu riwayoyin da amintattu mutanen kirki suka ruwaito su adilun adilai an adilin adili ya ruwaito daga adili irin shi hatta tantahiyar riwayatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama har riwaya ta kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to mun yadda da wadannan riwayoyi ma'ana duk wani hadisi da yazo sahihi mutumin kirki yayin riwaya daga gurin mutumin kirki har aka kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen kirki ne a cikin wannan sarka ta riwaya kuma amintattu to waɗannan riwayoyi mun yadda da su ba ma tun kuɗa ko ɗaya daga cikin su mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka a ƙarƙashin matsala ta aqida jama'a ra'ayi ba shi da mashiga hankalinka kowane iri ne ba shi da mashiga shi yasa da a ce Allah madaukakin sarki yana nufin mutane da su bautawa Allah da hankalin da ke kansu da sai Allah ya bar mutane da hankalin da ke kansu ya rinka kimsa musu ilhama kyakkyawan tunani su gaba da bautar Allah amma Allah madaukakin sarki ya san cewa hankalinka din nan ba zai maka jagoranci zuwa ga gano Allah ba dan haka sai ainihin Allah ya aika manzanni kuma manzannin suka zo da littafai to dan haka a cikin aqidar mu ta ahlus sunna hankali ba shi da mashiga wajen tabbatar da wani abu na aqida ba za ka ce ai a hankalce ma ya halatta ko ya kamata a ce sunan Allah kaza ba ko sifa Allah kaza a'a sai a ce ina nassi nassi kuma sahihi idan babu nassi sahihi ba za a karba ba maganganu da muka yi kwanaki akan wasu sifofi da malaman ilmul kalam suke dangantawa ga Allah sifa alwujudu walqidamu walbaqa'u misali sifar ainihin alqadimu sunan alqadim ya zo a cikin riwaya ta ibnu majah amma riwaya ce munkara bata inganta ba dan haka bai halatta ka ce sunan Allah alqadim ba a ƙarƙashin haka kuma bai halatta ka siffanta Allah da qidamu ba duk baki ɗayan waɗannan bata ne tarkace ne kuma hallaka ne wajibi ne in kana cikin masu siffanta Allah da alwujudu walqidamu walbaqa'u wajibi ne ka tuba dan wannan aqidar idan ka mutu akan ta bayan ka samu bayani ba ka babu aljanna ya kamata ka fahimci wannan saboda ka mutu kana cin zarafin Allah dan ka mutu kana siffanta Allah da wasu sifofi waɗanda ba su halatta a siffanta shi da shi ba kuma me da gangan dan an yi maka bayani amma su waɗancan malamai da suka mutu ba su gano waɗannan al'amura ba to yana cikin aqidar mutasalaf sai a ce Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu dan su Allah bai sa wani ya fadaka ya gane balle musu tambihi ba amma kai yanzu an zo an fada maka da harshen ka ba ka da nassi na Qur'ani ko hadisi sahihi wanda ya siffanta Allah da waɗannan sifofi to Allah ba kamar ni bane ko kamar ka wanda yake idan ka ganshi da wata sifa zaka iya sa mai suna saboda wannan sifa a'a sai sunan da ya kira ya kanshi ako a karanta a farko-farkon tauhidi littafin muqarrar tauhid wal fiqh wa tajwid ko aka ce yana daga cikin tauhidul asma'i was sifat kada ka siffanta Allah da wata siffa sai wadda Allah ya siffanta kanshi a cikin alqur'ani ko ma'aiki a cikin hadisi sahihai ko ba haka bane to dan menene za a zo ana saba wannan karatun kuna karantar da muqarrar tauhid kuma kuna karantar da hayatul islam ma'ana sai kun karantar da mai kyau sai kuma sai ku kawo guba sai ku zuba kuma guban nan duk sai ta lalata wancan mai kyau Allah ya kiyaye to anan mallan ya fadi kadan daga cikin ainihin wato sharuda na riwayar hadisi sahihi tare da cewa ainihin wannan mas'ala ce ta mustalil hadis amma dole za a dan tattauna ta kadan saboda muhimmancin ta hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasu kashi biyu akwai wanda ya inganta akwai wanda bai inganta ba to a yanzu ana maganar wanda ya inganta din ne to hadisin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya kasu kashi hudu akwai hadisi as-sahih ma'ana sahihul li zatihi shi da kanshi kadai ya isa ingantar da kanshi ba sai wani hadisi ko wata hanya ta agaza mishi ba akwai kuma wanda yake ainihin wato hadisi wanda yake sahihun li ghairihi ma'ana ba zai iya zama ingantacce ba sai in an samu wani hadisin ya karfafe shi sannan zai dauki sunan sahihul li zatihi in ba haka ba shi ga kanshi bai kai matsayin sahih ba sai ya tsaya a matsayin hasan to kaji kashi na biyu kenan zuwa na uku, sahihun li zatihi, sai sahihun li ghairihi, sai kuma hasanun li zatihi, sai na ƙarshen su wanda yake shine na hudu, hasanun li ghairihi. Hasanun li ghairihi shi kuma asalin shi dha'ifun li zatihi, shi kadai in an bar hanyar shi kadai mai raudi ce hanyar. Amma in aka tattaro ta aka hada ta da ainihin wasu hanyoyi waɗanda babu makaryaci ko wanda ake tuhuma ko makamancin haka wanda ya siffanta da wata siffa ta fasikanci, in aka hada waɗannan hanyoyi sai a ce ya zama hasanun li ghairihi. Hasanun li ghairihi, mun fahimci wannan da kyau ko? To waɗannan su ne ainihin hadisi kashi guda hudu, nau'in da ake cewa sahihi kenan. To aka ce maka hadisi sahihi ya kasu kashi nawa, sai ka ce ya kasu kashi hudu. Akwai sahihun li zatihi, akwai sahihun li ghairihi, akwai hasanun li zatihi, akwai hasanun li ghairihi. To kafin nan tukuna menene ma shi ainihin wato asalin hadisi din wanda yake sahihun li zatihi din? To hadisi sahihi li zatihi shine hadisin da aka samu isnadin shi ya sadu da juna, ma'ana wannan da yake haddathana fulanin din nan ya tabbata ya ji wannan hadisi, ya karbe shi a hannun wannan malami, kuma wajibi ne shi wannan din nan ya kasance adali, wato mutumin kirki, sannan dole ne ya zama yana da cikakkiyar hadda, sannan kuma ya zama wurin wanda ya karbo hadisin shi ma irin shi ne amintaccen mutumi, mutumin kirki mai cikakkiyar hadda, ya karbo daga amintaccen mutumi, mutumin kirki mai cikakkiyar hadda, haka isnadin zai doge har zuwa kan sahabi har kan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shara'i uku kenan. Shara'i na hudu, kada a samu shuzubi a cikin shi, ma'ana kada wannan hadisi a cikin matanin shi ko a cikin isnadin shi ka a samu wani abu da ya saba wa sauran riwayoyi waɗanda suka inganta, sannan kuma kar a zo a samu wata illa wadda za ta soki mutuncin ingancin wannan hadisin. Di hadisin da ya cika waɗannan sharuɗan guda biyar shi ake kira sahihun li zatihi. To waɗannan sharuɗa, da farko na ɗaya ittisalu sanad. Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi idan ya zo yace akhbarana malikun, maliku idan yace akhbarana nafi'un, nafi'u yace akhbarana ibn umara, ibn umar yace ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, sai an dawo an bincike Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi din nan da yace wannan hadisi maliku ya bashi, shin da gaske ne sun sadu da maliku kuma maliku ya bashi hadisi? Eh, ya tabbata haka. To shi maliku shi ma tsakanin shi da malamin shi shine nafi'u, shi ma a tabbatar da haka. Tsakanin malamin shi nafi'u da kuma shi malamin shi ibnu umar kenan, ma'ana a tabbatar da haka. Ibnu umar tsakanin shi da annabi a tabbatar da haka, wannan ya ji daga wannan, wannan ya ji daga wannan, wannan ya ji daga wannan, ya za ka iya tabbatar da haka? Shine ta hanyar binciken littafan da suka yi magana akan tarihin malaman hadisi da kuma littafan da suka yi magana ainihin akan sahabbai, al-isaba fi tamyiz as-sahaba, usdul ghaba, al-istiab ila ma'rifat al-ashab, sannan littafin siru a'lamin nubala, sannan ka zo ka dauki littafin tahzibut tahzib, sannan littafin tadhhibut tadhhib, tadhhibut tahzib, sannan khulasatut tahzib, sannan ka zo ga littafai da aka rubuta waɗanda suke magana akan mazajen hadisi, mutane masu rauni, mizanul i'tidal ta al-imam az-zahabi, al-kamil fi du'afa'ir rijal na ibnu adiy al-jarjani, ad-du'afa wal matrukin na al-imam as-suyuti, ad-du'afa ul kabir na imam ad-darqutni, ad-du'afa ul kabir na al-imam al-bukhari. Duk waɗannan littafai su ne suke bayanin mazajen hadisai din nan. Wajibi sai ka binciki wannan, idan baka iya waɗannan abubuwa ba wallahi ka sheka da gudu makaranta, kuma ka daina karantar da hadisi. In ko za ka karantar da hadisi a baka cika wannan sharaɗin ba, to sai dai ka zama mutafassilun alal muhaddisina. In malaman hadisi sun inganta, to kai ma ka bi ta tasu. To amma ai su ma suna sabani, Tirmidhi zai iya cewa hadisi sahihi ne, sai ka zo ka samu Ahmad Muhammad Shakir ya ce hadisin ba sahihi bane, da'ifi ne. To kuma ya za ka yi anan? Ashe wannan sana'a ta karantar da hadisi sai ka aje ta, ka je kana kasa yalo da attarugu a kasuwa, kana zuwa kana koyo karatun mustalahi da karatun ainihin hadisi? In ba haka ba, za a waye gari ranar alkiyama kana cikin wuta dan kana karantar da ƙarya. To wajibi sai an samu ittisalu sanad, sannan sai an samu adalatul ruwati, masu riwayar. Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi din nan misali ya zama adili ne, maliku haka, nafi'u haka, to ibnu umar as-sahaba kulluhum udul, dukkan sahabbai adilai ne, ba a bincike game da su sahabbai, dukkan su mutanen kirki ne, Allah ya yarda da su, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun ya yarda da su, dukkan musulmi baki daya waɗanda suka cancanci sunan musulunci sun yarda da sahabbai. Mun fahimci wannan ko? Sa'annan sai a samu tamamu dhabti, cikakkiyar hadda, sai wannan malami ya zama yana da cikakkiyar hadda 100%, kamar Imam Malik. Imam Malik a rana ɗaya yana karatun hadisi guda 7 kullum a wurin malamai guda bakwai mabambanta kuma a lokaci daya, kuma so ɗaya za a biya mai karatun kuma ba a littafi ba, da ka kuma kwakwalwar shi ta haddace, kuma tarihi ya nuna ba a taba biya mai ya dawo zai gaya wa malamin ya kuskure ba. Guda bakwai waɗannan fuqaha as-saba za su sashi a tsakiya a masallacin Annabi, ya kewaya wurin wannan, wannan ya ce haddathana Abu Huraira qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ya biyo wannan kuma ya biya mai, wannan ya biya mai su bakwai, sai Imam Malik kuma ya koma yana sake maimaita musu abin da suka biya mishi, ko harafi Imam Malik bai kuskure ba. Ina ku malikiya da kuke kyama hadisi, maliku muhaddisin ku ba ku kauna hadisi gaba daya, wai har an waye gari, wai in kace Annabi ya ce sai ya ce ice ko daga muciya kake, alhamdulillahi rabbil alamin, mutanen muciya mun samu tambari mai kyau, ice ko daga muciya kake, ma'ana ku sai dai kila wa kala, wai kana cewa to akwai hadisi sai ya ce to kai ma daga muciya kake, sai ka ce eh, to dan haka nan gaban muciya ba a rinka hijira na dawo take nan ku, to in ba haka ba dan me zaka yi wa kanka jafa'i, wani ya ce a ce a kawo mana daga Annabi, sai ka ce a daga muciya kake, ma'ana ɗan muciya ne kai suke cewa Annabi ya ce, ku ba ku san ku ji an ce Annabi ya ce, ku addinin su Aristo kuke bi, addinin maguzanci, Allah ya kiyaye, to sai an samu tamamu bab, to daga nan ne ake samun hadisi ya zama hasanu, idan aka samu tamamu bab to sai hadisin ya zama sahihun li ghairihi ay li zatihi, amma aka samu khafifu bab wanda haddashi bata cika 100% ba, kamar haddashi ta tsaya 60% ko 70%, sai ya ce hadisin ya zama hasan, to sa'annan adamu shuzub, ka a samu akwai shuzubi a cikin isnadin wannan ainihin hadisi ko a cikin matanin shi, ma'ana kada ya zama dukkan dalibai sun zo sun ruwaito cewa ga abin da malamin su ya karantar da su, sai a samu dalibi daya shi kuma mutumin kirki ne mai hadda ne, amma kuma duk da haka riwayar shi ta saba wa sauran dalibai, to sai a ce wannan ainihin riwaya ta shi akwai shuzubi a cikinta, kamar riwayoyin da aka samu daga Jabir game da sallar khusufi gaba daya suna cewa Annabi yayi raka'a biyu ruku'u hudu, wata riwaya sai ta zo ta ce raka'a biyu ruku'u takwas, kuma so daya Annabi yayi wannan sallah, kuma duk daliban Jabir sun hadu kan cewa raka'a biyu ruku'u hudu, to duk wanda yake raka'a biyu ruku'u shida daga Jabir sai a ce yayi kuskure, dan haka riwayar shi ta zama akwai shuzuzi a cikin ta, mun fahimci wannan ko, to sharadi na biyar kuma kar ya zama akwai illa a ciki, in aka samu illa a cikin wannan ainihin isnadi ko a cikin wannan hadisi to sai a ce wannan ainihin hadisi ya mutu, to ilimin gano illa ana samun shi ta hanya biyu ne, dan yafi kowanne ilimi wahala a cikin ilimin isnadi, na farko biyayya ga Allah da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Allah ya maka baiwa sai zama kwakwalwarka tana iya gano illa, kamar yadda Allah ya yi wa al-Imam Ali ibn al-Madini wannan baiwar, Allah ya gadar da wannan baiwa ta tashi a jikin al-Imam al-Bukhari, mun gane ku, ana karanto hadisi idan da illa a jiki, illa din a boye take, amma sai kai ka ga yanzu nan kai sabkin cap, kai saurin cap ko wannan illa, kace ai akwai illa a cikin wannan hadisin, mecece illa, sai kace wannan babu yadda za a yi Annabi yace la salata li jaril masjidi illa fil masjidi, Annabi babu yadda zai faɗi wannan magana, dan me, dan wannan duk wanda ya san matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da fasahar shi da balagar shi da yadda Annabi ya kai matuƙa wajen kawo sauki cikin addinin musulunci, ba zai taba cewa la salata li jaril masjidi illa fil masjidi ba, to wannan a cikin matani kenan, cikin isnadin hadisin shi wannan din ma akwai illoli burji, to kaji waɗannan su ne sharuɗa biyar, idan hadisi ya cika su to za a ce ya zama sahihi li zatihi, idan an samu khafifu dhabt za a ce ya zama ainihin hasanun li ghairihi, sai a ce ya zama hasanun li zatihi, in aka sake samun ƙasa da haka sai a sake cewa ya zama hasanun bil majmu'i, idan an zo an tattaro waɗannan riwayoyi waɗanda suke ba'ifai ne, amma ba'ifancin su babu maƙaryaci ciki babu fasiki ciki, to a taƙaice kenan wannan bayanin mai yiwa ba zai iya gamsashe ka ba, dan nan ba ajin mustalahi bane, sai ka je ka shiga ajin da ake karantar da mustalahil hadis, to sai ka ga ka fahimci wannan ilimi kana kalce shi, idan ba haka ba zaka zo kana alfahari cewa ka san hadisi ashe baka san komai ba sai tatsuniya, mun fahimci wannan da kyau ko, Allah ya shiryar da mu, to wannan duk mun yi ne dan mu tabbatar da maganar da malam yace, duk riwayar da ta zo daga adili mutumin kirki ya karbo daga adili mutumin kirki har zuwa kan Annabi mun yarda da ita, to wannan shine cikin aqidar mu, sauran bayanai kuma sai mun zo karatu na gaba, za a sake tattauna irin wannan matsala, akwai wata gaba da malam zai shigo da magana shigen wannan, to amma a yanzu sai malam yace wani dinu bi hubbis salafi, mune wa Allah addini sa'a da kaunar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai inda kalmar salaf za ta zo a cikin istilahi na shari'a da ma'ana ainihin sahabbai su kadai, akwai inda za ta zo da ma'ana Annabi da sahabbai, akwai inda za ta zo da ma'anar Annabi da sahabbai da tabi'ai, akwai wanda zaka zo da ma'anar annabi da sahabbai da tabi'ai da manyan malamai waɗanda suka gabata, kamar su Imam Abu Hanifa, su Imam Malik, su Imam Shafi'i, su Imam Ahmad, Abdullah ibn Mubarak, Layth ibn Sa'd da Abdurrahman al-Auza'i da makamantansu. To amma anan kalmar salaf ta zo da ma'anar sahabbai ne kadai. Mun fahimta? Shi yasa na gaggaya mana ko ina da inda take zuwa. To ba za ka iya bambancewa ba sai in ka saba da karatun aqidar salaf. Ka san kalmar salaf in ta zo wuri kaza, to ga abin da take nufi. To anan ta zo da ma'anar sahabbai ne kawai. Don haka malam yace wa nudinu bi hubbi salafi, mune wa Allah addini da kaunar sahabbai. Kaunar sahabbai addini ne. To mune wa Allah addini ta hanyar kaunar sahabbai din nan. Mun fahimci wannan ko? Alladhina ikhtarahum Allahu azza wa jalla li suhbati nabiyhi, sahabbai din nan wadanda Allah ya zabe su, Allah mai buwa da daukaka ya zabe su dan su zama su ne abokai na annabin shi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutan gidan shi. Wa nusni alaihim, muna yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama bima asna Allahu bihi alaihim, da duk abin da Allah ya yabe su. Mu ba ma zagin sahabbai, sannan kuma ba ma daukaka sahabbai darajar su ta wuce inda Allah ya tsaya da su. ƴan shi'a su ne suke zagin sahabbai, khawarijawa su ma suna zagin sahabbai, wasu daga cikin su ma har suna kai ga kafirtar da sahabbai din, su ƴan shi'a da su khawarijawa. ƴan bid'a kuma daga cikin ahlus sunna suna daukan sahabbai su kuma su kai su martabar annabi ko martabar Allah. Shi yasa zaka ga cewa suka ɗibi waɗannan ainihin ƙarirai suka danganta ga annabi, suke cewa wai annabi ya ce ashabi kan nujumi, sahabbai na kamar taurari ne, maniqta baitum qadihta baitum, ma'ana duk wanda wai aka bi cikin su to an shiryu. To wannan ƴan bid'a kenan cikin ƴan ahlus sunna, da waɗancan ƴan shi'a da waɗannan ƴan bid'a ahlus sunna duk ba aqidan mu ɗaya da su ba. Amma mu aqidan mu shine sahabbai din nan mutane ne kamar kowane mutum, amma darajar su tafi kowane mutum kuma saboda sun samu albarkatuwar musulunta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama, da din addinin shi sau da kafa har suka mutu. Suna iya yin kuskure, suna iya yin daidai, to mu ba ma zagin su in sun yi kuskure. Idan ainihin sun yi kuskure sai mu ce radiyallahu anhu, Allah ya kara musu yarda, amma ba za mu dauki kuskuren su ba. Kun ji inda muka saba wa ƴan shi'a, mu ba ma zagin sahabbai. Inda muka saba wa waɗancan ƴan bid'a kuma cikin ƴan sunna, su ne wajen ɗaukaka darajar sahabbai ɗin fiye da darajar da Allah ya basu, to mu ba mu ɗauki wannan ba. Mu mun aje sahabbai a matsayin su ma mabiya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Don haka in sun zo da abin da yake daidai a ɗauka, in sun zo da abin da yake kuskure sai a ce Allah ya fi musu, amma ba za a ɗauka ba. Kun ji aqidan mu kenan game da sahabbai. Don haka malam yake cewa muna yaban su da duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya yabe su. To Allah bai zagi sahabbai ba, don haka mu ma ba za mu zage su ba. Amma Allah bai ɗaukaka darajarsu kuma sun kai matsayin annabawa ko alloli ba, mu ma ba za mu ɗaukaka darajarsu akan haka ba. Wa natawallahum ajma'ina, kuma mu muna ƙaunar sahabban annabi gaba ɗayansu. ƴan shi'a sun ware Aliyu da Abu Zarrin da Miqdad, suka ce waɗannan ne kaɗai suke so, da kuma wasu ƴan tsiraru. Amma mu dukkan sahabban annabi muna ƙaunarsu baki ɗaya. Ya jama'a, ku yi adalci, ku ji tsoron Allah. Aqidar mu ce muke karantawa da kanmu, ba ma tsoron kowa muke bayyana aqidar mu a ƙasar nan. Muna ɗauka a kasar, duk wanda ka je baka labari ai aqida suwa na kaza, abin da za ka yi mai tambaya sai ka ce kawo min kaset. Idan ba kaset to ƙarya ne, don babu wanda zai ce mun zauna mun yi karatu ba mu ɗauka a kaset ba, ƙarya ike yi. Don haka duk karatun da muke to akwai kaset. To in ya zo ya ce maka ai sun ce kaza, sai ka ce kawo kaset. Babu kaset, eh to ba mu yadda da maganar ka ba, ka shigo cikin in ja'akum fasiqun. Ko kuma ka taso shi gaba, ka zo da shi gaba na mana, ka taso shi gaba ya ce ka ce kaza, haka ne in na faɗa zan ce na faɗa, an ban faɗa ba zan ce a ban faɗa ba. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? Saboda haka kun ji aqidar mu. Duk wanda ya je ce maka ai waɗannan suna zagin sahabbai, sai ka ce a ƙarya ne, suna da kasar, su suna ƙaunar sahabbai, ƴan shi'a ne ke zagin sahabbai. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? To abin da yasa nace waɗancan jahilan ahlus sunna, saboda an samu wasu ne dake cewa wai su ahlus sunna ne, amma sai su zo suna daidaita sahabbai din da annabi. In aka tambaye su dalili sai su ce wai annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina, ku bi sunnata, ku bi sunnan halifofi na shiryayyu. Tabbas annabi ya faɗa haka cikin hadisi sahihi da al-Imam Abu Dawud da sauran malamai suka ruwaito. Amma shin kana tsammanin wai sahabbai din suna da wata sunna sabanin ta annabi ne? Idan ka faɗa haka baka nufi jafa'i ba. Ma'ana ijtihadin da sahabbai suka yi wanda bai saba wa sunna annabi ba,
to wannan shine annabi ya umarce mu da mu bi, kamar me? Kamar tattara alqur'ani. Tattara alqur'ani sunna ce wadda sahabbai suka yi ta, annabi sallallahu alaihi wasallama bai ba. To ba za a ce tunda annabi bai ba wannan abu ya zama bid'a, domin al-imam ash-shafi'i cikin littafin shi al-i'tisam ya ce da a ce sahabbai ma ba su hada alqur'ani a yadda yake ba, da sun yi wa Allah laifi gaba ɗayan su. To ashe kaga wannan sunna ce wadda take tasu, to amma wajibi a bi su akan ta. To amma wani sahabin annabi ya bada fatawa kaza, annabi kuma ya bada fatawa, fatawar wancan sahabi ta saba wa ta annabi, bai halatta maka ka dauki maganar wancan sahabi ba. In ka dauki maganar wancan sahabi, shi da shi gare shi yayi ijtihadi sai a ce ya kuskure radiyallahu anhu, amma kai da al'amari ya bayyana gare ka ga maganar annabi ka watsar, ka je ka dauki ta wancan sahabi ka hallaka shi ma sahabin ba ruwan shi da kai, dan shi ma abin da ya kai shi ga fadar tashi maganar shine ko dai bai san annabi ya faɗi waccan ba, ko yana wurin kasuwanci, ko kuma lokacin da ya musulunta ba, ko kuma ya zama ya sani amma yana ganin an shiga wani hali da yake ga za a iya kawo wannan fatawa dan ayi gyara ba dan a soke ta annabi ba. To in ka fahimci wannan da kyau sai ka gane ya kai ahlus sunna, bai halatta wani ya roƙe ka da cewa ai mu ba ma zagin sahabbai saboda haka duk abin da ya zo daga sahabbai muna karɓe, a wannan zai maka shedanci ne. Sahabbai mu ma ba ma zagin su, amma ka ji matsayin su a gurin mu. Mun fahimci wannan ko? Don haka malam yake cewa wa natawallahu ajma'ina, muna kaunar su gaba ɗayan su. Wa naqulu kullu muna cewa innal imam al-fadila ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama Abu Bakr as-Siddiq ridwanullahi alaihi, yana cikin aqidar mu. Muna cewa shugaban da yafi kowa falala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Abu Bakr as-Siddiq, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Mun fahimci wannan da kyau ko? Anan ma aqidar mu ta saba wata ƴan Shi'a. ƴan Shi'a din kowanne fannoni nasu. Mu cikin aqidar mu bayan annabi Abu Bakar shine khalifa, amma ƴan Shi'a da khalifancin Abu Bakar da na Umar da na Usman gaba ɗaya sun rushe shi. Khumaini a cikin littafin shi Tahrirul Wasila yace waɗannan shekarun bayan mutuwa annabi haka suka zauna shiru ba khalifanci a duniya har sai ran da Ali ya dauka duk khalifancin sa. Abu Bakar da Umar din nan da Sayyidina Usman, Khumaini ya share shi yana nan cikin littafin Tahrirul Wasila. Sai ka je kai karatu kai ɗan Shi'a, in ba haka ba da ƴan Shi'a da ƴan ɗariƙa da ƴan bid'an cikin ƴan izala, wallahi tallahi kun shiga uku tunda ana karatun aqidar ahlus sunna, saboda kullum sai kun ji abin da ba kwa so kuma ba za a daina faɗi ba insha Allah. To dan haka ku je ku yi karatu, amma sai a magana a faɗi dalili a littafi. Sai ka zo kai zaka kawo dalili da wayau da siyasa da falsafa da mantiki, waye bai iya wannan? Ba karatu bane, kowa ya iya. Amma karatu yana littafi, kai magana dalili na shari'a zai kace kaza. Saboda haka ku daina janye hankalin mutane. Aqida dai ta salaf sai an zauna an bayyana ta insha Allah. Dan haka yana cikin aqidar mu Abu Bakar shine khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama, wa anna Allah a'azza bihi ad-dina, Allah ya taimaki ya daukaka wannan addini ta hannun Abu Bakar as-Siddiq, wa azharahu ala al-murtaddina, Allah ya baiwa Abu Bakar rinjaye akan waɗanda suka yi ridda. Kun san bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai wasu suka yi ridda suka ce to ma dai tunda har ya zama manzon da ya kawo addinin ya mutu, to wannan ya nuna addinin ba gaskiya bane kenan. Saboda haka sai suka yi ridda. Abu Bakar ya yake su, Allah ya dora shi akan su. Wasu kuma suka ce tunda har ya zama ma manzon ya mutu, to wannan yana nufin addinin ya kare kenan, lokacin da Allah yake son ai addinin ya kare. Dan haka su kuma sai suka yi ridda su ma. Ma'ana wai an gama yin addinin tunda manzon ya mutu. To Sayyidina Abu Bakar ya yake waɗannan mutane kuma Allah ya dora shi akan su. Wa qaddamahu al-muslimuna lil-imama, kuma mun yadda cewa musulmi sun gabatar da Sayyidina Abu Bakar wajen ainihin shugabanci, kama qaddamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lis-salati, kamar da manzon Allah ya gabatar da manzon Allah wajen limancin sallah. To dukkan Abu Bakar, kamar yadda musulmi suka gabatar da Abu Bakar cewa shine khalifa bayan annabi, to ai haka annabi din ya gabatar da Abu Bakar tun yana da rai a wajen sallah, ishara ga cewa limamin sallah shine limamin khalifanci na siyasar rayuwar musulunci. Shi yasa duk wanda ya raba sallah da siyasar addini ya halaka. Shugaba din nan da ke tsayawa yayi khutuba yayi limanci na sallah, to shine ya cancanta kuma ya zama ainihin in yanki ne, shine ya cancanta ya zama dagaci, shi ya cancanta ya zama sarki, shi ya cancanta ya zama gwamna, shi ya cancanta ya zama shugaban kasa. Amma bid'a ne da aka raba liman daban sarki daban, liman daban mai anguwa daban, liman daban gwamna daban, liman daban khalifa daban. Wannan bid'a ce wadda yake ba a jita a tarihin musulunci ba kwata-kwata, dan fodiyo ma gaba ɗaya ya wargaza wannan bid'ar, saboda duk inda ka gani a cikin daular Usmaniya sarki shine liman, sarki shine alkali, sarki shine sarki. To raba waɗannan al'amura din, ko kai ta'awili kace aiki ne wa sarki yawa, ƙarya kake yi aiki da manzon Allah ba zai sarki ba. Manzon Allah shine shugaba, manzon Allah shine alkali, manzon Allah shine liman, shine komai. To duk wanda ya raba sarkin malamai daban, sarkin kungiya daban, to shi ma ya shigo cikin wannan bid'ar. A musulunci babu wannan, babu wannan shine sarkin malamai, wannan sarkin kungiya, wannan sarkin kaza, a'a, sai a ce musulmi shugaban su guda ɗaya ne, shine malamin malamai, shine shugaban sarakuna, shine komai da komai, sai dai a samu mashawarta. Ka'idar musulunci kenan. In aka kauce daga wannan, to kuma kun zama bid'a, kun gusar da sunna. Allah ya kiyaye ku. Karanta littafin bayanin wujubul hijrati alal ibad, karatu fa za ku tashi ku yi fa, naɗin nan duk sai an sauke shi fa. Ka je ka durƙusa gaban waɗanda suka karatu su biya maka, in ba haka ba za ka yi ta kwacara. Allah ya shiryar da mu. To shi ne yake cewa wasammahu bi ajma'ihim khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, kuma su gaba ɗayan su sahabbai sun kiraye Abubakar cewa halifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, thumma Umar ibn al-Khattab, sa'annan sai kuma Umar dan Khattabi radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda. Bayan Abubakar sai Umar, cikin aqidar mu kenan. Thumma Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sannan sai Uthman dan Affan, bayan sayyidina Umar, Allah ya kara mishi yarda. Sa'annan sai malam yace wa anna allazina qataluhu, haqiqa wadanda suka kama sayyidina Uthman suka kashe shi, qataluhu zulman, sun kashe shi da zalunci, wa udwanan, kuma sun kashe shi da ta'addanci. Aqidar mu kenan. Ɗan shi'a da khawarija suka ce waɗanda suka kashe Usman sun yi daidai, mu kuma ahli sunna muka ce waɗanda suka kashe Usman ko suwa ne ne su, sun yi zalunci kuma sun yi ta'addanci. Aqidar mu ta saba wata shi'a, har kiyama ta tashi ba za ta hadu ba. Thumma Ali ibn Abi Talib, sannan sai Ali ibn Abi Talib bayan Usman radiyallahu anhu, Allah ya kara wa sayyidina Ali yarda. فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننسون شواغ بدين قسكيا بايا منزن الله صلى الله عليه وسلم.